رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درس منا نقوم شاديا وأن اللتافي نحسن المسلم لبكي شره الساء وأن a yau insha Allah za mu tashi da du'a sujudin tilawa addu'ar mai sujjada yayin da yake tilawa ko yake karatun alqur'ani ya kawo mana abubuwa guda biyu a karkashin wannan babi wanda aka ruwaito da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi su yake fada da farko kalmar du'a sujudit tilawa du'a sujudit tilawa abinda ya kawo abinda aka kawo a karkashin wannan babi ba duka ne addu'a ba akwai wato tasbihi ko mu ce girmama Allah da ya gogare shi akwai kuma inda addu'a take saboda haka ba kalma addu'a anan ba wai tana nufin duk abin da aka faɗa anan addu'a din bane za mu ga hadisin farko bai kunshi addu'a ba ya kunshi girmama ubangiji da yabansa da masa kirari hadisin da ya faɗa na biyu shi ne a ciki ya kunshi addu'a to amma dai a littafin galibi yakan ambaci kalmar addu'a addu'a kamar yadda muka faɗa a baya wani gurin ma babu addu'ar ko kuma za ka samu addu'ar ba ita ce ta yi rinjaye ba na farko ya ce sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi فتبارك الله احسن الخالقين wannan hadisin Aisha ne radiyallahu ta'ala anha wanda take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karatu a cikin sallarsa ta dare sannan yana sujjada idan yana tilawa in yazo kan ayat da take ta sujjada yakan yi sujjada sannan ya ce sajada wajhi lillazi khalaqahu har zuwa ƙarshe wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan dinsa ta hanyar sa Al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin As-Sunan Al-Kubra da cikin littafin sa Ad-Da'awatul Kabir da cikin littafin sa Al-Asma'u was-Sifat haka ne Imam Ahmad ya fitar da shi Ibn Abi Shayba shi ma ya fitar da shi ta hanyar Ismail ibn Ulayya shi kuma daga Khalid ibn Abdullah al-Hadda shi kuma an rajulin an Aisha radiyallahu ta'ala anha wato isnadin ya biyo ta kan Ismail ibn Ulayya wanda abintaccen malami ne mutumin Basra shi kuma daga Khalid ibn Abdullah al-Hadda shi ma sanannen malami ne shi kuma daga wani mutum shi kuma daga Abu al-Aliya shi kuma daga Aisha to haka zamu ga wannan isnadin akwai wani mutum da ba faduwa ne ne ba wanda wannan shi ake kira al-ibham fil isnad wato a boye sunan wani mutum a cikin isnadi a boye sunan wani mutum a cikin isnadi idan aka boye sunan mutum a cikin isnadi ba ai bayanin kowa ne ne ba wannan illa ce da take nuna cewa isnadin hadisin bai inganta ba yana da rauni tunda wannan mutum da aka boye sunansa ba a iya tantance ingancinsa ba ta fuskar ilimi ko ta fuskar adala ta fuskar ilimi ko ta fuskar addini ba a tantance shi ba don haka isnadin yake zama mai rauni don haka idan muka duba wannan isnadin kenan yana da illa sai dai za mu samu an rawaito shi ta hanyoyin wasu malamai abintattu daban-daban daga shi Khalid ibn Abdullah al-Hazza an aliya an abil aliya wato ba tare da ambatan shi wannan mutum ba ba tare da cewa ar-rajulin ba an kawo shi ta hanyar Khalid al-Hazza an abil aliya ba tare da wata wasida da aka jahilci kowa ne ne ba wannan ya zo a cikin ruwayar Imam Ahmad da Ibn Abi Shayba ta hanyar Hushayb ibn Bashir al-Wasiti daga Khalid ibn Abdullah al-Hazza an Abi al-Aliya hakanan Tirmizi da Nasa'i da Al-Baghawi a cikin littafin Sharh as-Sunnah da Al-Hakim a cikin Mustadrak sun kawo shi ta hanyar Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Thaqafi ta hanyar Khalid sannan an Abi al-Aliya an Aisha babu ar-rajulin wanda har Tirmizi yace wannan hadisi ne hasanun sahih Hakim shi ma yace hadisi ne sahihi Zahabi ya goyi bayan sa Sheikh Nasir Abdul Albani shi ma ya tabbatar da maganar Hakim da ta Zahabi cewa wannan isnadin sahihi ne wato Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Thaqafi an Khalid ibn Abdullah al-Hazza an Abi al-Aliya an Aisha hakanan akwai ruwayar Wuhayb ibn Khalid وهيب ابن خالد ان خالد الحذاء شي ما باب الرجل سيدي كوي ان خالد الحذاء ان ابي العاليه كاي سيكي وانا روايه تانا cikin مستدرك الحاكم da cikin littafin al-mukhallis min mukhallasiyat sannan akwai ruwayar sufyan ibn habib wanda dara qutni a cikin sunan ya fitar da ita sannan a cikin littafin sa'il yayi ishara zuwa ga ruwayar mahbub ibn al-hasan shi ma daga khalid ibn abdullah al-hadha daga Abi al-Aliya daga wato ainihin Aisha radiyallahu ta'ala anha don haka wasu daga cikin malamai kamar Sheikh Nasiruddin al-Albani sai yake ga wannan isnadin sahihi ne kuma waccan ruwayar ta farko Isma'il ibn Ulayya wanda tace ar-rajulin ruwayar Isma'il ibn Ulayya wanda tace ar-rajulin suka ce wannan ruwaya ce shadza wato kala ar-rajulin kace wannan shuzuz ne tun daga waɗannan malamai har guda biyar da sun ruwaito hadisin babu wa ganar ar-rajulin kuma ga Imam at-Tirmidhi ya ce hasanun sahih hakanan ga al-Hakim ibn Abdullah an-Naisaburi al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi shi ma ya ce hadisi ne wanda yake sahihi don haka Imam al-Albani yake hassana ko yake sahaha wannan ruwayar ko kuma wannan wajihin da isnadi ابن الملقن مالم الشيخ الشيخ ابن حجر الامام ابن حجر مالم سيد ابن الملقن ينا ganin duka hanyoyin biyu sun tabbata wato da ruwayar ar-rajul da kuma ruwayar da babu wasita wato kamar Khalid ibn Abdullah al-Hazza ya ji hadisin daga Abu al-Aliya ya ji shi da wasita ya ji shi ko ba wasita kamar ka ji labari da wato ka samu wani labari na wani mutum ta hanyar wani sai kuma daga baya ka hadu da wannan mutum sai ya baka labarin wato da ka ji shi da wasida yanzu kuma ka ji shi kai tsaye daga mutum saboda haka duka biyu ka gado ya tabbata cewa hakan ta faru haka wannan shine ra'ayin Ibn al-Mulaqqin cewa zai yiwu ya kasance duka isnadin guda biyu sun tabbata amma Sheikh Nasiruddin al-Albani yana karkata zuwa ga rinjayar da isnadin waɗancan malamai guda biyar waɗanda dukan su suka ambaci basu ambaci ar-rajulin ba dara qutni wannan tasirbu malamin da na ilmin hadis a cikin littafin sa'ilul hadis shi kuma yana ga waccan ruwayar da aka ce mata inganta ita ce ingantacciya wato waccan isnadin mai cewa ar-rajulin isnadin da muka ce in aka kalle shi za a ce isnadi ne dhaifi yace to wannan isnadin shi ne daidai wato ba wanda ba faɗi ar-rajulin din ba duk da cewa waɗannan biyar sun kawo shi ba ar-rajulin amma mai ar-rajulin din shine daidai kuma wannan shine abinda Ibn Khuzaimah ya karkata zuwa gare shi yake cewa ban yi imla'in hadisin Aisha ba wato bai gaya wa bai karanta wa almajiran sa hadisin Aisha ba yace domin a cikin sa Abu al-Aliya ya ji shi ne daga wanda daga wasida daga Aisha daga abin afwan Khalid al-Hazza ya ji shi ta hanyar wani mutum daga Aisha ce kuma Abu Aliya bai da sama'i daga Aisha, wato bai da wani abu da ya taba da afwan Khalid al-Hazza bai da wani sama'i da yake da shi daga Abu Aliya, ko da haka akwai wasu da tsakanin su. Wannan wasu dar ita ce Isma'il ibn Ulayya ya fadi ta cikin ruwayarsa, Khalid al-Hazza lam yasma min Abi al-Aliya. Saboda kaga akwai inqita'i, in ka dauki ruwayar wadancan mutane guda biyar da su da Albani, Sheikh Nasiruddin Albani ya ce ruwaya ce ita ce sahihiya, to in ka duba a sanadin akwai inqita'i, tunda shi Khalid al-Hazza bai ji daga Abu al-Aliya ba, babu wani hadisin da ya ji daga Abu al-Aliya. Saboda kaga dole akwai rajul din, koda ba su fade shi ba, wanda ya fada an rajul din shine yayi daidai. Wannan shine abinda Daraqutni ya tafi a kansa, kuma shine abinda Ibn Khuzaima cikin littafin sahihi ya tabbatar. Hafiz Ibn Hajar cikin littafin Nataijul Afkar fi takhrij ahadith al-afkar na Nawawi yake cewa illar wannan hadisi ta buya ga Tirmizi. To Tirmizi bai yi la'akari da illar wannan hadisi ba, shi yasa ya ce hasanun sahih. Ya ce haka nan Ibn Hibban da ya kawo shi a cikin littafinsa sahihi daga Ibn Khuzaima ya ce ya rudu ne da zahirin isnadinsa. To zahirin isnadinsa ne ya rude shi, saboda haka sai ya fitar da shi daga malaminsa Ibn Khuzaima, tare da cewa Ibn Khuzaima shi ya illanta hadisin. Saboda haka kamar wato ya sun manta da abinda malamin sa ya fada. Shi kuma Hakim Abu Abdullahi Naisaburi shi kuma yayi takalidin Ibn Hibban ne. Saboda haka kaga Ibn Hajar yana tabbatar da cewa maganar su Ibn Sudara Qurni su Ibn Khuzaima ita ce daidai, cewa akwai inqita'i a cikin isnadin. Amma duk da haka shi Hafiz Ibn Hajar yana hassana hadisin da cewa hadisin yana da shahid, wato yana da hadisin da ya mara masa ba, shine hadisin Ali da ya gabata, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujjada a sallar sa ta dare, kuma aka ji shi yana cewa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basara فتبارك الله احسن الخالقين. وانا اتبت اجكن سهي مسلم حديث علي ابن ابي طالب كشي تو وانشان حديثي نا علي ابن ابي طالب زي قويا بوانا حديثي نا عائشة بايا سيزم حديث عائشة حسن مني لغيره. وانا شيني رأي ابن حجر الاسقلاني اجكن نتائج الافكار سورا كشي اقول انس حديث عائشة حسن مني saboda hadisin Ali ya goya masa baya. Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi kuma yana ganin hadisin Aisha sahihi ne, da shi da Tirmizi da Al-Hakim Abu Abdullah da kuma Ibn Hibban su suna ganin hadisin sahihi ne, saboda suna ganin zahirin isnadin ya nuna sahiha. Amma basu yi la'akari da cewa akwai wato ainihin inqita'i a cikin isnadin. Ita kuma maganar Ibn Hajar da ya hassana hadisin da shahidinsa, wato hadisin Sayyidina Ali, ba sujudu tilawa ba ce, hadisin Sayyidina Ali sujjada ce ta sallah, ba sujjada ce ta tilawa ba. Saboda kaga akwai bambanci tsakanin abinda ake magana a nan da kuma abinda hadisin Sayyidina Ali, duka suna magana sujjada, amma can sujud ne, sujjada ce ba ta tilawa ba, nan kuma sujjada tilawa ake magana. Idan har abinda ake fada a cikin sujjada shi ake fada a cikin sujjadar tilawa, to shikenan kaga duk abubuwan da suka gabata a baya na waɗanda ake fada a cikin sujjada, to kaga kenan zaka ce ana fada su kenan anan, wanda kuma ba su kawo hakan ba, sun yi kokari su kawo abinda ake fada a cikin sujjada abinda. Saboda haka wannan shine ra'ayin Sheikh Nasiruddin Albani wajen ya mayar da ziyadar nan da take anan za ku ga fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wannan fatabarakallahu ahsanul khaliqin ta zo ne a cikin ruwayar Hakim kadai, duk waɗanda suka fitar da hadisin Imam Abu Dawud, Bayhaqi, Imam Ahmad, Ibn Abi Shayba da sauran malaman da suka fitar da hadisin duka. A ruwayar Aisha babu fata barakallahu ahsanul khaliqin. Wannan fata barakallahu ahsanul khaliqin ta zo ne kawai a cikin ruwayar Hakim.